Abdullah Amdazi Ahmed Yara Chief Diri Maka Wucha Warigin Yaro Kumandi Tukini Dakari Kise Amberma Angwangamila Gagere Gasa Ahmed Yara Katare Sauti Mujida Gwamana Maimala Alkirin Allah Excellency, my madamuni, woman tell a tower, pray a lila every day. Hey, my madamuni, your excellency, my madamuni, something tell a tower, pray a lila every day.
Mala, mai san aibarna mai mala. si gwamnan yobe hey iwa
Girma,
matar gwamna ke sirrin gwamna hajiya Hafsa mai malabuni mijin hajiya Adama alkairin Allah giwar mata mai alfarma hajiya 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 Adama
mai mala ali zaki mai mala buni mai karfin da ke sarafe Dr. Abubakar asalin dan gayu kuma dan dan gwamna sannan dawisu mai adan kasaita kafkar furaini dan gwamnan yobe aiwa Dr. mai malabuni baban Siddiqu sai rubuta taru maza si komai ba mai malabuni baban Siddiqu Siddiqu yan maza a gida sai da kubana dan gwamnan yobe yobe hey gwamnan talaka mai malabuni mai mala baban Abdullah wanki kake mai rangon gwamna mai malabuni baban Abdullah gwamna mai mala baban Ahmad ba a jahar da kai toren giwa mai mala baban Ahmad ba a jahar da kai gwauren giwa gwamnan yobe baban Ibrahima mai malabuni kai ne bisan maza tsaye tsauni baban Ibrahima gwamna mai mala na kaya baka dannuwa baban Maryama gwamna mai mala kwalin da baya jin rotse baban Maryama gwamna mai mala mai malabuni hey talakawa ga fatan talakawa mai mala mai mala mai mala mai mala mai mala mai mala buniya talakawa kai Allah ya baiwa yobe. Excellency gwamnan gwamnoni gwamnan talakawa kai Allah ya baiwa yobe. Malabuni kay Allah yaba gwamnan
music and houses songs.com